Ashirinmu na nishadi a wannan makon mun samu bakoncin Yakubu Isa wanda aka fi sani da MRC mawakin soyayya da ya canza shika ya koma waƙoƙin addini ko me yasa
waƙoƙi na yawanci na musulunci ne da nake nuna wa mutane importance na addini
muhimmanci
addini sannan na isar da sako din ta kowane sashe na addinin musulunci sannan kuma ina dan taba waƙoƙin soyayya
to da wace ka fara ta soyayyar ko na musulunci
da farko dai da waƙin soyayya na fara
to ya akai daga soyayya
to idan kika duba ne idan kika duba wannan lokacin da muke babu wanda suke representing ya zance wakiltan mu ta bangaren R&B waƙoƙin musulunci sai dai kiga ɗan nanaye ne ko kuma in ce waƙoƙin gargajiya su ne ake waƙa musulunci da shi yasa nace to bari in fito da wani sabka daban wani layi daban wanda zan jawo hankalin matasa tunda idan kin duba wannan lokacin da muke hip hop da R&B su suke tashi
ta soyayyar zaka iya rira mana waɗanda aka sanka da
sunanta my butterfly Amina
to aka ce ta murmusawa budurwarka kaiwa
a'a
to bismillah
da ni da ke We'll make the whole world jealous You and I The knee and the kin We go together just like The moon and stars I sabo the kin Ni ko zan say da rayuwa ta Sabo the kin I'll do whatever
Ni ya kira na waƙar
to gaskiya dai yadda na yadda kika faɗa dazu wai na yawa budurwata gaskiya budurwata ce na yawa amma na da yanzu dai ba mu tare
to banda wannan sai wacce aka sanka da ita wacce ka fi so a cikin waƙoƙinka na soyayya
na soyayya akwai wanda ake cewa Isma although ita ban fitar da ita ko ba
I got this girl that I just met kyakkyawa And she got the prettiest of smile da ni da ke mun dace bayawa And I really wanna make you mine ki zo mu je gida ki gaida mama na ki zo mu je gida ki gaida baba na I love it when you say to me habibi na
ita kuma wannan ka hadu da ita baka furta mata bane ko kaka
a wannan budurwa ta ce na yanzu sunanta Maryam ni kuma kinga sunana Isa so Isma din kenan
to na addini kuma fa
na addini gaskiya wanda ta fi fita shine holy names
to
okay
every morning I wake I bow to you and pray it makes me feel better and okay cause with you there's no delay you brought me to light and now darkness is far away and this is the reason Why I praise your holy names Ya Salam, Ya Malik, Ya Kareem, Ya Allah
To na lura duk waƙoƙin naka a turanci kake yin su me yasa kuma kana ƙasar Hausa
ne idan kika duba waƙan da na fara rerawa my butterfly in Hausa ne Hausa da Turanci sannan kuma shi Isma din shi ma Hausa da Turanci ne ya salam ne da holy name shi ne kadai na Turanci zalla
to ba wanda kai Hausa zalla
akwai wanda nayi Hausa zalla wanda nayi featuring Nura M Inua shi ma ban fitar da shi ko ba amma an gama aiki
shi kuma ya aiki
soyayya ruwan zuma ce kuma to zan yi zance soyayya ruwan zuma ce jama'a kuma to zan yi zance wata yarinya yar jahar Kebbi ce kyakkyawa kuma abar kwatance Maryam ta kwanta min a zuciya ina zama sarki ita sarauniya Maryam ta kwanta min azaciya ina zama sarki
wannan Maryam din da ya sha bege ce ko
Allah ya sha bege
to wani irin sakon ne kake isarwa
Yawanci dai yadda na faɗa miki sakonnina na musulunci ne kuma na soyayya. Kin san soyayya ma tama tana da alaka da addini. In ba mu so juna ba ya za a yi rayuwa mai kyau. So yawanci dai waƙoƙina na isar da sakon musulunci ne da kuma so.
Kuma ka ga su kana isar da waɗannan sakonnin?
Ya gwargwado ana yi.
To me burinka a rayuwa?
Ina so na zama the number one Islamic artist a Africa gabaki ɗaya.
Burin Yakubu MRC dai ya zamo mawakin addini na ɗaya a nahiyar Afirka. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.